A lokacin da yake mana bayani, shugaban kwamitin kula da harkar makamashi da wutar lantarki na majalisar wakilai, Honorable Aliyu Magaji Da'u, ya ce babu wani abu da ya wakana a shekarun baya akan wannan batu na samarwa ƙasa wutar lantarki har megawatt sama da 3000 daga tsibirin Mandila ta jihar Taraba. Honorable Magaji ya ce batun ya kasance ne a takarda kuma a hannun 'yan boko waɗanda ke nan babban birnin tarayya Abuja.
Banda zuwan Buhari ba taɓa yin wani abu na zahiri ba, kai hatta ma wurin da babu. A wannan satin ne aka samu takarda daga hannun gwamnatin jihar Taraba ta yadda cewa a je ma a ɗebi iyakacin filin da ake nema. A yanzu maganar da ake yi, akwai surveyors masu aune-aune suna can domin a samu right of way na inda za a yi abin. Kai ko hanyar da za a tafi access road babu. Jiya na je yin aiki domin ganin abin da yake gudana a ma'aikatar wuta. Kuma shi ministan wuta ɗan Taraba ne, kuma shi ya gaya min wannan diddiki dama na sani. Banda zuwansa shi ministan injiniya Sale Mamman da zuwan Buhari ba wata magana irin ta magana kamar akwai wani abu nan duna babu.
Honorable Magaji Aliyu ya ce kwamitinsa zai yi binciken kuɗaɗen da aka riƙa kasaftawa domin aikin lantarkin na tsibirin Mandila ɗin.
Mu sai binciki a majalisa mu ga su waye da suke sa kuɗi a budget, kuma an sa kuɗi a budget sunan Mandila me yake da shi, kuma abin da ake cewa za a iya samu newan ƙarfin wutar kilowatt 350 ba zai yi ba. Wani ma labarin ɗan zan kurege ne, abin da za a iya samu ba zai wuce rabi ba. Kuma na ga Buhari ya ɗauki niyya domin ya yi kwamiti na ministoci wanda ma za a zauna a yi abu guda uku. Na farko a tantance wannan kuɗin nawa ake so a yi wannan abu. Na biyu a nemo inda ya kamata a yi wannan aikin akan wannan kogin. Da na koda wanda za su yi magana da Cameroon, domin kake san ruwan da Cameroon yake gangarowa yake zuwa Najeriya.
Amma a lokacin da yake nashi nazari akan batun tsohon shugaban kamfanin wutar lantarki na Kaduna, kuma mai ba ministan makamashi da wutar lantarki shawara Idris Muhammad Madakin Jan, ya ce ministan wutar lantarki ya yi bayani irin wannan a watannin baya da suka wuce, inda ya gaskata cewa yanzu an fara aiki a Mandila ɗin.
Minista ya ba mu directive akan a yi maza-maza a je a fara sensitization program na fara wannan project ɗin. Banda sensitization ya kuma ce a fara enumeration na wannan project ɗin, kuma banda enumeration ya ƙara cewa a fara survey na wannan aikin. To in Allah ya yarda muna Mandila da ikon Allah da kuma yardan shi da cewa aikin Mandila Hydroelectric Power Plant ya fara a lokacinsa, ya kuma samu directive na shugaban ƙasa President Muhammadu Buhari akan project ɗin nan a fara shi da maza-maza.
Duk da cewa an ɗebi shekaru 10 na kammala aikin, kuma a lokacin wannan gwamnati ta riga ta sauka, jama'a za su sa ido tare da kyakkyawar fatar ganin an kammala aikin domin a shawo kan matsalar wutar lantarki a ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.